نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أجل كتاب الصلاة ترجمة من صلاة التطوع لكتاب بلوغ المرام من ابن حجر الأصفهاني وان دير هجرنا لشكرة دلي تقرد همسن دلي شكرة دلي بيار انت سمعنين دهود كينان ربوان صدى الدنيا اليوم ورحمه الله تعالى كما دام الشيء بعد الرسول كان حديث سنة دلي خطي دبو مشاكدا إن شاء الله وان درسي يلا كرن تدمو hukunce-hukunce waɗanda suka shafi salatu buha sallar walha a haka musalatu buha wa an aisha ta rabi Allah ko an haƙa da an karbi hadisi daga aisha Allah ya tara masa yarda aisha ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yusalli buha arba'an manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana sallar walha raka'a hudu wa yazidu ma sha Allah kuma yana ƙarin abinda Allah ya nufa yusalli buha arba'an wa yazidu ma sha Allah yana sallar walha raka'a hudu kuma yana ƙari abinda Allah ya nufa akan haka rawahu muslim al-imamu muslim ya rawaito hadisi صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين باب استحباب صلاة الضحى حديث نذري بقي دغو مشكرا عند حديث يذو عن معاذ بنت عبد الله العدوي معاذ بنت عبد الله تبعد الأبائل تتي أنها سألت عائشة رضي الله عنها تتي تاي تنبيع عائشة Allah ya kara mata yarda kam kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli salat ad-duha rak'awi nawa ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallar walha mu'adha bint abdullah al-adawi ta tambayi aisha qalat fi aisha taki arba'a raka'at wa yazidu ma sha Allah aisha ta ce rakawai hudu ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake kuma yana ƙarin abin da Allah ya nufa yakan yi ƙari akan rakawai hudu din hadisin ya taho a sunan ibn majah da kuma musnad al-imam ahmad a riwaya ta al-imam ahmad lokacin da mu'azatu bintu abdullahi ta tambayi aisha sai aisha ta ce na'am ƙwarai kuwa كم كان رسول الله يصلي صلاة الضحى هل كان رسول الله يصلي صلاة الضحى shi manzon Allah ya kasance yana sallar warha? Kala sai ta ce na'am kwarai kuwa. Arba'an rakawai hudu yake wa yazidu ma sha Allah, kuma yakan yi ƙarin abin da Allah ya nufa. Wannan ya tabbatar mana cewa hatta zamanin sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sallar walha haka ake kiranta, salatu duha. Abinda ake cewa abuha shine farkon yini. Kalmar ta zo cikin Al-Qur'ani, tana cikin surorin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da su ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Akwai sura ta wadduha wallayli idha saja. Wannan dalili yasa Bahaushe ya dauko kalmar walha daga wadduha, amma asalin kalmar ta walha ba kalmar Hausa bace. Wadduha ita ce Bahaushe yake kira walha. Da Larabci abuha hiya irtifa'u awwalin nahar, farkon yini shine ake kira abuha, farkon yini. Amma idan aka ce abaha'u bil fathi wal majdi, abaha'u huwa idha alat ash-shamsu ila rubu'i as-sama'i fa ma ba'dahu, lokacin da rana ta daga, idan rana ta daga ta kai fatan sararin samaniya, fata ba rabi ba, in ta kai rabi shine ta kai lokacin zawali, lokacin azhar. Idan rana ta kai fatan sama shine rubu'un nahar, rubu'us samai fi sa'atin nahar. Idan rana ta kai fatan sama, wannan daidai lokacin ake kiransa abuha'u, wanda shine da Hausa ake kira hantsi. Daga lokacin da rana ta kai fatan sararin samaniya zuwa lokacin da take kaiwa tsakiyar sama, lokacin ake kiranta abuha'u. Amma abuha farkon yini kawai. Wannan yana cikin Tuhfatul Ahwazi, sharhi Sunan Tirmidhi a mujallad na biyu shafi na 443. Wannan dalilin yasa malamai suke cewa sunan da aka ba ma sallar walha da cewa abuha min babi idafatil musabbabi ila sababi, yana daga babin jingina abin da ya kawo sababi. Wato ana kiran sallar walha saboda ana yin ta a lokacin hajji. A dalilin haka yasa aka samu malamai da suke cewa idan sallar walha ta kubuce ba za a rama ta ba. Idan sallar walha ta kubuce maka har ya zama rana ta wuce tsakiyar sama, rana ta wuce tsakiyar sama, daga wannan lokaci ba a kiran lokacin abuha, ba a kiransa abuha, an shiga lokacin azhar. Don haka yasa yake min babi idafatin musabbabi ila sabab ka salatin zuhuri. Me yasa ake kiran sallar azhar da cewa salatu zuhuri? Saboda lokaci ne da rana take kuna. Lokacin da rana ta kai tsakiyar sama, kaga lokacin ya canza. Don haka ba a yin sallar walha idan aka kai ga lokacin azhar. Dalilin kiran sallar walha da sunanta abuha, salatu buha, wannan ya sa malamai da dama suke cewa ba a rama ta. Kamar misali mazhabar al-Imam Malik da mazhabar al-Imam Abu Hanifa, ba a rama kowace sallah ta nafila in ba ma raka'atayn fajr ba ne. Wannan mazhabobin guda biyu, raka'atayn fajr su ne kadai ake ramawa. Amma ga mazhabar ta al-Imam Shafi'i da kuma mazhabar al-Imam Ahmad bin Hanbal suna kasa nafilu kashi. Kashi na farko ita ce nafilar da ba a rama ta. Nafilar da ba a rama ta ita ce take da sababi. Idan nafila tana da sababi, to sababi idan ya gushe ba za a rama wannan nafilar ba. Kamar misali sallar roƙon ruwa, ana yin ta ne saboda roƙon ruwa. Sai ya zama lokacin da aka fita za a tafi sallar roƙon ruwa, sai Allah ya saukar da ruwan sama. Dama sababin da zai sa a je wannan sallah saboda a roƙi ruwa ne, tunda ruwan ya samu, me dalilin tafiya sallah? Don haka sallah ce da take da sababi. Idan sababin ya kau, to wannan sallar ba a yi ta. kamar sallar ta gushewar rana sallar khusufi idan wata ya kama rana ana yin sallah saboda khusufi da aka samu ba amma idan ya gushe fa ba za a rama saboda dama sabbin da ke sa a yi wannan sallah shine khusufi da aka samu kuma khusufin ya riga ya gushe don haka ba za a yi ba haka kuma tahiyyatul masjid sallar gaisuwar masallaci idan ka zo masallaci kafin ka zauna kake idan ka riga ka zauna fa suna cewa sabbin sa ya wuce ko kuma misali ka shigo masallacin sai ka fara gabatar da nafila ta sallar azhar tunda ka gabatar da nafila ta sallar azhar to wannan sallah nafila ta gaisuwar masallaci ta fadi kenan a fahimtar waɗannan malamai don haka sallah mai sababi sallar da take da sababi ba a rama ta amma nafila da ya zama ba ta da sababi ita wannan nafila ana rama ta kamar misali nafilu da suke tafiya da sallolin farilla kamar ar-rawatib nafila da ake kafin azhar bayan azhar kafin al-asr bayan maghrib idan ya kubuce maka kana iya rama wannan ita ce fahimtar ibn al-usaymin kamar yadda yake cikin fatawarsa mujallal na 14 shafi na 305 haka ma bayanin al-imam an-nawawi al-tazim al-majmu mujallal na 3 shafi na 332 ji hadisi na gaba walahu yace kuma a wajensa yana nufin al-imam muslim har yanzu yana kitabu salati musafirin babu istihbab salati buha hadithin 717 walahu anha a wajen al-imam muslim ya kawo hadithi anha daga ita dai Aisha din har yanzu annaha su'ilat amma ta tambaya hal kana rasulullah yusalli buha shin manzon Allah ya kasance yana sallar walha kuwa kala sai ta ce la babu illa an yaji amin magidi sai fa idan ya dawo daga tafiyarsa idan aka ce al-majib ana nufin fakuwarsa wanda ya tafiya ya faku ba a ganinsa amma idan ya dawo daga tafiya to yakan yi nafila wannan hadisin Abdullah bin Shakir kamar yadda ya zo a sahihu Muslim kala yace kuntu li Aisha na tambaye Aisha akana nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli duha shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallar warha kuwa shine sai ta ce la babu illa an yaji amin magribi sai fa idan ya dawo ne daga mafakarsa wato ya dawo daga tafiyarsa hadisi na gaba wadahu har yanzu wajen shi al-imam muslim fi kitab salatul musafirin babu istihbab salati buha hadithin 718 anha daga ita dai Aisha har yanzu Allah ya kara mata yarda ma ra'aytu rasulullah yusalli subhata buha qaf ban taba ganin manzon Allah yana sallar nafilar walha ba sam wa inni la usabbihuha kuma ni na kan yi nafilar ta kalma ta as-subha in ka duba fathul bari na ibn hajar al-asqalani mujallal na 5 shafin 110 haka kuma an-nihaya fi garib al-hadith wal-athar mujallal na 6 shafin 833 akwai sunaye wadanda da ana amfani da su a zamanin sahabbai amma a yanzu ba a yi a zamanin sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam sukan kira nafila da suna as-subha nafila ana kiransa as-subha amma a yanzu ba sai dai a kira ta an-nafila akwai sunayen da a zamanin sahabbai ake amfani da su amma a yanzu ba yanda hadisin yazo an urwa wannan riwaya ce ta urwa bin zubair an aisha annaha qalat ma ra'aytu rasulullah yusalli subhata buha qat aisha tace ban taba ganin manzon Allah yana sallar walha ba sam wa inni la usabbihuha kuma ni ina nafila manzon Allah ban taba ganin yayi nafilar walha ba amma ni ina yi sai tace wa in kana rasulullah ko da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la yadau al-amal yakan bar aikata wani aiki wa huwa yuhibbu an ya'mala bihi yana son ya aikata shi amma sai ya bari khashyata an ya'mala bihi an-nasu saboda tsoron kada mutane su aikata shi fa yufraba alaihim sai a farlanta wannan aikin akan su annabi ya san ji tsoro idan ya rike wata nafila mutane suka yi koyi da shi to fa kar Allah ya maida wannan nafila ta zama farilla saboda haka manzon Allah yakan bar yin wata nafila ba wai dan bai son ta ba, yakan daina aikata ta don kada mutane su rike ta riko mai tsanani wanda zai sa Allah madaukaki ya wajabta wannan sallah akan su. Kuma hadisin yana sahihu Bukhari kitabu tahajjud babu man lam yusalli duha wa ra'ahu wasi'an, hadisi na 2228. Hadisin Aisha tana cewa riwaya ta al-Imam al-Bukhari, in kana rasulullahi la yada'u al-amala, annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yakan bar aikata wani aiki, wa huwa yuhibbu an ya'mala bihi, alhali yana son ya aikata shi, khashyata an ya'mala bihi an-nasu, don tsoron kada mutane su aikata wannan aikin, fa yufraba alaihim, a farlanta wannan aikin akan su. Sannan sai ta ce wa ma sabbaha rasulullahi subhata duha qattu, manzon Allah bai taba yin nafila ta walha ba sam, wa inni la usabbihuha, kuma ni ina wannan nafila. Wato wannan hadisin yana sahihu al-Bukhari kuma yana sahihu Muslim, amma riwayar da ya kawo a cikin bulughul maram riwaya ce ta al-Imam Muslim kamar yadda ya faɗa, hadisin muttafaqun alayh. Me yasa Ibn Hajar ya fara kawo waɗannan hadisai guda uku? Ya kawo hadisan nan ne saboda ya tabbatar masa da cewa sallar walha ta tabbata cikin sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, amma akwai hadisai da suke karo da juna akan sha'awa to mashru'iyyati salati duha, game da cewa sallar walha shin sunna ce ko ba sunna ba ce. Akwai hadisai waɗanda suke karo da juna, don haka sai ya fara kawo waɗannan hadisai da farko. Bayanin duka dai na Aisha ne, Allah ya kara mata lafiya. In ka lura da waɗannan hadisai, kamar misali hadisi na farko, Aisha ta ce manzon Allah ya kasance yana sallar walha raka'a hudu har ma yayi ƙarin abin da Allah ya nufa. Kaga ta tabbatar kenan Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana sallar walha. Hadisi na biyu, amma ta tambaya hal kana rasulullahi yusalli duha, shi manzon Allah ya kasance yana sallar walha kuwa? Qalat la, ta ce a. Kaga wannan hadisin yana warware wancan kenan da farko. Sannan hadisi na uku, tace ma ra'aytu rasulullahi yusalli subhata duha qat, ban taba ganin manzon Allah yayi sallar walha ba sam, wa inni la usabbihuha, kuma ni ina wannan nafila. To kaga hadisan guda biyu suna kore cewar Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana ma sallar walha, amma hadisi na biyu yana tabbatar da cewa manzon Allah baya sallar walha sai fa in ya dawo daga tafiya. Hadisi na farko kuma ta tabbatar Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana sallar walha, har ma ta bayyana yawan rakawoyin da yake, tace yakan yi ƙarin abin da Allah ya nufa. To wannan waɗannan hadisai guda uku su ne suke samar da fahimtar cewa sallar walha sunna ce ta Annabi sallallahu alaihi wa sallam, kuma waɗannan hadisan guda uku suke zama hujja ga wanda ke ganin sallar walha ba ta cikin sunnonin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Don haka isa malaman hadisi suka yi kokarin hada tsakanin waɗannan hadisai, kamar yadda Ibn Hajar yayi bayani akai a sharhin wannan hadisi cikin Fathul Bari a mujallad na 3 shafi na 55. Yace kaje ta nafar ulama fi zalika, malamai fahimtar su ta saba game da hada waɗannan hadisai na Aisha, Allah ya kara mata yarda. فذهب ابن عبد البر وجماعه الى ترجيح ما اتفق الشيخان عليه دون من فرد به مسلم. ودنا حديثي غدا uku ba dukkan su bane al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim suka yi ittifaqi akan ruwaisun su, ba dukkan su bane. Saboda haka Ibn Abd al-Barr da wasu malamai masana hadisi suna rinjayar da hadisan da al-Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito gaba daya da su aje hadisin da al-Imam Muslim kada ya ruwaito. To wannan tsari na aiki da hadisi guda a bar wani hadisi tsari ne wanda ke da rauni kwarai, domin za a wayi gari ana watsi da wasu hadisan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa qalu inna adama ru'yati hadhi dhalika la yastalzimu adama al-wuqu' fa yuqaddamu man ru'ya anhu min as-sahaba as-sahabati al-asbab. Don haka malamai suna cewa tunda an samu sahabba Annabi sallallahu alaihi wa sallam waɗanda suka ruwaito, lallai Annabi yana yin sallar walha, sai a gabatar da waɗannan hadisan nasu a jingina hadisan Aisha, Allah ya kara mata yarda, inda take kore yiwuwar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba yin sallar walaha wa zahaba akharuna ila jam'i bainahuma wasu malaman hadisi sauran malaman hadisi suna ganin maimakon a ce an yi aiki da hadisin da ya zo cikin sahihul bukhari da sahihul muslim an bar aiki da hadisin da al-imamu muslim kada ya rawaito banda al-imamu bukhari ya kamata a yi aiki da duka hadisan a yi kokarin hada su yaya za a hada su al-imamu bayhaqi ya ce in dai annal murada bi qawliha ko da aisha take cewa ma ra'aytuhu sabbahaha ban taba ganin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi nafilar walaha ba abinda kake nufi ma ra'aytuhu dawama alaiha ban taba ganin annabi ya dawama yana sallar walaha ba ba wai ba taba ganin yayi ba ne wato abinda kake nufi annabi sallallahu alaihi wasallam baya nacewa akan sallar walaha wa qawluha da take cewa inni la usabbihuha ni kuma ina sallar walaha abinda take nufi udawimu alaiha ni ina dawama akai kuma wannan fahimta babu shakka ita ce ta dace wajen hada waɗannan hadisai guda biyu kashi biyu domin ne saboda ita kanta ta tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi sallar walaha din idan ya dawo daga tafiyarsa kaga abinda take nufi da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam baya sallar walaha tana nufin baya dawama akan sallar walaha tunda ita kanta ta tabbatar da cewa manzon Allah yakan yi sallar walaha din idan ya dawo daga tafiya don haka ma'anar la yusalli dhuha ma'anar abinda take nufi la yudawimu alaiha baya dawama akan sallar walaha yakan yi wani lokaci sai ya bari me dalili saboda karshen maganarsa da take cewa wa in kana la yadul amala annabi sallallahu alaihi wasallam yakan bar aiki wa huwa yuhibbu an ya'malahu duk da cewa yakan so ya aikata aikin amma sai ya bari khashyata an ya'mala bihi an-nas fa yufrada alayhi saboda tsoro kada mutane su yi aikin Allah ya fardanta wannan aikin akan don haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam baya rike nafila ya nace akan ta kamar ita sallar walha dan yana gudun kada fa mutane su yi riko da ita Allah ya saukar da wajibcin wannan sallah akan musulmai wannan shine bayanin Ibn Hajar al-Asqalani ta wajen kokarin hada waɗannan hadisai kuma shine daidai wato abinda take nufi da cewa ban taba ganin annabi yayi ba tana nufin ban taba ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawama akai ba al-Imam an-Nawawi shi ma a sharhin wannan hadisi sharh sahih muslim hadithu nabi ya shafi na 237 yace wa sababuhu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam ma kana yakunu inda aisha fi waqti dhuha idan aisha tace ban taba ganin annabi yayi sallar walha ba bata yi kuskure ba inji al-Imam an-Nawawi ta faɗi gaskiya ne shi annabi sallallahu alaihi wasallam baya kasancewa tare da aisha a lokacin walha a lokacin hanɗi illa fi nadirin min al-awqati sai lokuta kaɗan ne a rayuwarsa yake kasancewa a cikin gida a daidai lokacin walha fa innahu qad yakunu fi dhalika musafira tana yiwuwa ya ma yi tafiya wa qad yakunu hadiran idan bai yi tafiyan ba ma lakinnahu fil masjid amma idan aka yi sallar asubahi yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake shine ba zai bar masallacin ba sai rana ta fito ya yi sallar walha kafin ya dawo gida kaga kenan a masallacin yake sallar walha don haka ita Aisha bata gani ba wa in kana inda nisa'ihi fa innama kana laha yawm min tif'a idan kuwa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bar wurin Aisha kafin ya dawo sai an yi kwanaki misali kare wanda yake nuna cewa matan annabi sallallahu alaihi wa sallam guda tara ne kaga sai ya je wa ya su kafin ya dawo ga Aisha don haka kasancewar Aisha bata taba ganin annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi sallar walha ba kamar yanda ta faɗa yace fa yatafu qawluha ma ra'aytuhu yusalliha dan ta faɗa magana ta wato ingantacciya ce bata taba ganin annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi sallar walha ba wa takunu kad alimat bi khabari amma takan samu labari aw khabari ghairihi annahu sallaha tana samun labari cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi wannan sallah wannan dalili yasa ita ma take yi domin da a ce annabi sallallahu alaihi wa sallam baya sallar walha ita Aisha ba za ta yi ba saboda ba za ta yi aikin da Allah bai shar'anta shi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba kaga ashe ta san yana yi amma tambayar da aka mata kin taba ganin shin annabi yana yi yana dawwama akai kamar yanda al-Imam al-Baihaqi ya fassara annabi sallallahu alaihi wasallam baya dawwama akan sallar walaha amma ni ina dawwama akai inji Aisha Allah ya kara mata yarda ba yakunu nafiyan lil mudawamati la li afliha saboda kai idan tace annabi baya yi tana nufin baya dawwama akai ba wai tana nufin baya sallan bane sam sam kamar yanda al-Imam an-Nawawi ya faɗa haka in ka duba subul salam na al-Imam Sunani juz'i na 66 malaman hadisi da yawa haka da suke gabatar da bayani wajen hada wadannan hadisai da kuma tabbatar da maganar Aisha abinda ta faɗa gaskiyan abinda ya auku ne saboda ba ta ganin annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallar walha domin ita sallar walha galibin lokuta annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin ta ne a masallaci al-Imam Shawkani الثاني سنين الأوضاع مجلد نبي شاتنا قريب يودا همسن دشدا يتي وغاية الأمر مقورا الأمر يشين أنها أكبرت أما بلغ إليه علمها هذا تائفر دلابار أبند إلمن تيكي غريش ونشين أبند الإمام مسلم يرويته عائشة الله كارم تيردا تائفر دا labarin abinda iliminta ya kai gare shi abinda saninta ya kai gare shi wa gairuha min akabir sahaba to banda ita an samu manyan sahabbai akbar wadanda suka bada labari bima yadullu ala almudawama labarin su wanda ke nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta a dawwama akan walhadin wa ta'akkudin mashru'iyya kuma cewa walha nafila ce nafila ma mai ƙarfi wanda bai kamata musulmi ya bata ba an samu hadisai wanda suke nuna haka al-Imam Shawkani yace wa man alima hujjatun ala man lam ya'mal a ka'ida ta ilimi wanda ya san abu hujja ce akan wanda bai sani ba wanda ya san abu hujja ce akan wanda bai sani ba saboda haka idan ka ce ban sani ba ba a daukan maganar ka a matsayin hujja wani in yace ya sani to maganar sa ita ce hujja saboda ka sani shine ilimi baka sani ba jahilci Allah ya samu gani ita Aisha Allah ya kara mata yarda ta bada labarin abinda ta gani abinda ta sani bata taba gani annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ba wanda kamar yanda al-Imam an-Nawawi ya faɗa ba abin mamaki bane dan ta faɗi haka saboda la'akari da yanda annabi yake sallar walha din shi kansa ba a gida yake ba sannan kuma ba ita kadai ce matarsa ba Allah ya samu gani amma ta ina ita ta samu cewa annabi sallar walha tana da kyau wanda har ita take dawwama akai babu fashi saboda ta tabbatar kenan manzon Allah ya zai amma ta bada labari abinda idanunta ne suka nuna mata amma ta sani annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallar walha shi yasa ba ta fashi yana cewa la siyama wa zalika alwaqtu alladhi tuf'alu fihi laysa min alawqat allati tu'tadu fiha alkhalwatu bin nisa musamman lokutan da ake sallar walha ba lokuta ne da ake keɓanta da mata ba saboda haka ba lallai ba ne Aisha ta sani Allah ya kara mata yarda to ya ce al-Imam Shawkani wa qad jama'a al-hakim al-ahadith fi isbatiha al-Imam al-Hakim sai ya yi kokari ya tattaro hadisai waɗanda suke tabbatar da sallar walha sunnar manzon Allah ya yi kokari ya tattaro hadisai al-Imam al-Hakim fi juz'in mufradin ya ware littafi sifili guda ya rubuta hadisan walha kullum sai da ya samu annahawi 20 nassan min as-sahaba sahabban annabi wadanda suka bada labarin sallar walha sun kai mutum 20 yace wa kadhalika suyuti hakana al-Imam suyuti shima sannafa juz'an fil ahadith al-warida fi ithbatiha ya rubuta littafi wato ya rubuta sifili littafi wanda ke dauke da hadisai waɗanda suke tabbatar da cewa sunnar walha ta tabbata sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam don haka wannan ita ce hikimar da tasa Ibn Hajar ya kawo hadisan nan wuri guda waje ɗaya Aisha Allah ya ƙara mata yarda tana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana sunnar walha ga ma adadin rakawayin kaga ta tabbatar ke waje guda tana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam baya sallar walha sai ya dawo daga tafiya waje guda take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam baya sallar walha sam amma ni bana fashi wannan yana nuna maka cewa ita sallar walha abinda ya tabbata a sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yinta a masallaci shine yafi dacewa akan yinta a gida domin inda a ce yinta a gida ne yafi dacewa matan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam su za su ba da labari game da yanda ake walha fiye da sahabbansa da suke waje Allah ya sa mun gane in ka dawo ta sashin hukuncinta al-imam an-nawawi sharh sahih muslim juz'i na biyar shafin 237 ya kawo hadisan nan sai yace hadhihi al-ahadith kulluha muttafiqa la ikhtilaf bainaha inda ahli tahqiq wa hasiluha annaha sunnatun muakkada wadannan hadisai gaba dayan su ba a samu sabani fahimta ba wajen malaman sunna a game da cewa sallar walha sunna ce ne karfi wato duk malaman sunna sun tabbatar da wannan idan ma ka samu wani malami wanda ke musanta ingancin walha baya cikin malaman sunna zai yi kokari ne ya amfani da waɗannan dalilai waɗanda suka zo cikin hadisan Aisha Allah ya kara masa yarda dan ya tabbatar da cewa walha bata inganta ba amma in malamin sunna ne kamar yadda al-Imam an-Nawawi ya faɗa laqtilaf bainaha inda ahli tahqiqi malamai masana waɗanda ke tabbatar da ingancin wata sunna sun tabbatar da cewa sallar walha sunnar annabi muhammad ce muakkada kuma sunna mai karfi haka in ka duba fathul bari sharhin sahih al-bukhari na ibn hajar a mujalladi na uku shafi na 57 me yasa malaman sunna suka ce sallar walha sunna ce mai karfi idan aka ce sunna mai karfi ana nufin karka yadda ka fasa ai ka ji Aisha ma Allah ya kara mata yarda ta faɗa ta ce wa inni la usabbihuha ni kuwa ina wannan nafila tana nufin ina dawwama akai a fassarar al-Imam al-Baihaqi wato ni ina dawwama akan sallar walha ba ni fashi akwai riwayar ta ma da take cewa inda za a bani zabi a tada iyaye na da rai a bar mun su rinka ganin su koko a bar mun damar in yi walha take zan zabo damar in ringa yin walha akan a tada iyaye na da rai ka san ko iyayenta baban ta shi ne kan Abubakar as-Siddiq Allah ya kara masa yarda wanda yana gode cewa ita kanta Aisha Allah ya kara mata yarda ba ta fashi akan sallar walha ba ta fashi amma ta ba da labarin abin da idanunta suka nuna mata wannan shine amanar ilimi Allah ya sa mu gani don haka sallar walha sunna ce mai karfi idan aka ce sunna mai karfi ana nufin bai dace musulmi ya bari ba me ya dalili da farko akwai hadisin Abu Huraira akwai hadisin Abu Huraira wanda shi Ibn Hajar bai kawo shi a cikin Bulughul Marami ba yana cewa awsani khalili masoyina annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mun wasiya bi salatin da yin abubuwa guda uku na daya siyami salatati ayami min kulli shahri azmin kwanaki uku a kowane wata na biyu wa rak'atay dhuha in yi raka'a biyu na sallar walha na uku wa an utira qabla an anama in yi witri kafin yi bacci hadisin mutafaqun alayh yana sahih al-bukhari kitab as-sawm yana sahih muslim kitab salat al-musafirin babu istinbat salat al-duha a wata riwaya ta al-imam muslim abu hurairah yace awsani habibi wanda shi yake fassara ma'anar khalili nan yace awsani khalili wanda riwaya yace awsani habibi sallallahu alaihi wasallam bi salati masoyina annabi sallallahu alaihi wasallam ya min wasiya da abubuwa guda uku sai abu hurairah yace lan ada'ahunna ma ish ba zan taba barin su ba in dai ina da rai kaga wannan malamai suka dauka a matsayin muhimmin gaba idan abu hurairah sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce ba zai taba barin su ba kaga yana gwada cewa wannan nafila ba karama bace Abu Hurairah yake lan ada'ahunna ma ishtu yace bi fiyami salatati ayyam bi kulli shahrin azmin kwanaki uku a kowane wata wa salati buha da sallar walha bi fadi wa rakawain ba wa bi an la anama hatta utira sannan kada in yi bacci sai na yi witri a wata riwaya yace wa rak'atay buha kullu yawmin kaga an samu wani tauqidi har yanzu rakawo'i guda biyu na sallar walha a kowace rana, kaga ya tabbatar da cewa babu fashi. Sannan an samu irin wannan wasiya ga Abu Darda'i shi ma, wanda shi ita ce hujja ta biyu. Kada Abu Darda'i ya ce, "Ausani habibi sallallahu alaihi wasallam bi salati, masoyina ya min wasiya da yin abubuwa guda uku, lan ada'ahunna ma ishtu." Shi ma haka ya faɗa. Abu Darda'i ya ce, "Ba zan taɓa barin su ba matuƙar ina gare. Bi siyami salatati ayyamin kulli shahrin, azumin kwanaki uku a kowane wata, wa salati duha da sallar walha, wa bi Allah anama hatta utira, kada in yi barci sai na yi witr." Riwayar Abu Darda'i ita ma tana sahihu Muslim kitabu salatul musafirin, babu istihbabi salatul duha, hadisin 720. Hadisin Abu Hurairah shine farko a sahihu Muslim, sannan hadisin Abu Darda'i ya biyo bayan sa, kuma lafuzan kusan iri ɗaya ne. Amma hadisin Abu Hurairah ya fi ƙarfi akan hadisin Abu Darda'i, saboda hadisin Abu Hurairah muttafaqun alayh, yana riwayar al-Imam al-Bukhari, kuma ya zo a riwaya ta al-Imam Muslim. Amma hadisin Abu Darda'i ya taho ne a riwaya ta al-Imam Muslim, kuma yana cikin riwayar al-Imam Ahmad bin Hanbal al-Itabi al-Musnad. A riwayar sa yana cewa, "Wa subhatil duha fil habari was safari," da yin nafilar walha, kaga shi ma ya kira nafila da suna subha, kamar yadda Aisha ta kira. Wannan kalma sahabbai suna amfani da ita wajen kiran sunan nafila a zamanin su. Maimakon a ce an-nafila, sai a ce as-subha, subhatul duha fil habari was safari, nafilar walha a halin tafiya da kuma halin zama. Wato, ko da ina cikin tafiya ne ba zan bari ba. Saboda haka sai yake, "La ada'uhunna in sha'allahu abadan." Abu Darda'i yake, "Ba zan taɓa barin su ba in sha'allahu har abada." Saboda haka waɗannan hadisai na sahabban nan guda biyu, Abu Huraira da Abu Darda'i, waɗannan hadisai malaman sunna sun ɗauke su da muhimmanci ƙwarai, sun ɗauke su a matsayin hujja ƙa'ima ala ta'qidi sunnatul duha. Hujja ce mai ƙarfi da take tabbatar da sallar walha bai kamata mutum ya bar ta ba. Akwai dalilai da yawa. Na ɗaya, saboda me? Wasiya ce Annabi ya ma Abu Huraira, wasiya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ma Abu Darda'i. Idan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wasiya ga sahabinsa, wannan wasiya ba ta tsaya kan sahabi bane. Wasiyarsa ga sahabi wasiya ce ga al'ummar sa baki ɗaya. Don haka idan aka ce Abu Huraira ammar wasiya, inda wasiyar ta shafe shi shi kadai ne, da bai gaya ma kowa ba. Me yasa ya karantar da wasiyar? Saboda ya sani wasiyar ba ta tsaya kansa ba, wasiya ce gare mu, wasiya ce ga duk wani wanda ke bin Annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa ƙarshen duniya. Ga labarin da muka bada na Aisha akan cewa ba ta barin sallar walha, wanda hatta al-Imam Malik ya rawaito hadisin ta, yana cikin littafin Muwatta, hadisi na 359. Hadisin Zaid bin Aslam an Aisha annaha kanat tusalli duha 8 raka'atin. Aisha tana sallar walha raka'a 8, wannan yana cikin Muwatta. Summa taqulu, sannan tana cewa, "Launu shirat li abawaya ma taraktuhunna," da za a ta da iyayena ba zan bar su ba, ba zan bar wannan nafilar ba. Saboda haka kaga kenan nafilar walha a fahimtar akasarin malaman sunna suna tabbatar da cewa sunna ce mai ƙarfi. Amma Ibn Taymiyya a cikin littafin sa Majmu'u Fatawa mujallal na 22 shafin 284 ya ce, "Baqiya an yuqal," abinda ya rage kawai shi ne mu ce, "Fa hal al-afdalu al-mudawamatu 'alayha," shin a dawwama ana sallar walha babu fashi shi ne ya fi, ko kuma a riƙa fashi kamar yadda Aisha ta ba da labari game da yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi? Don haka yasa take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kan bar aikata wani aiki ba wai dan bai san shi ba, sai dan gudun kada mutane su riko da wannan aikin a mai da shi farilla a kansu. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kan fasa yin nafila na wani lokaci. To shin mutum ya riƙa fashi game da sallar walha shi ya fi dacewa, ko kuwa mutum ya riƙa yin sallar walha a kodayaushe? Kama fi hadisi Abu Huraira sai ce, "Awil afdalu tarkul mudawama iktida'an bin nabi sallallahu alaihi wasallam, hadha mimma tanaza'u fi." Ibn Taymiyya ya ce wannan matsala tana daga cikin abin da malaman sunna suka samu sabani a kai. shin cewa sallar walha a dawwama babu fashi shine yafi ko kuwa a rika samun mutum yana fashi wani lokaci? Sai yace shi a fahimtar sa, man kana mudawiman ala qiyamil layli agnahu adil mudawamati ala salati duha. Wato sallolin kashi biyu ne. Akwai qiyamul layl wanda ake da daddare, idan har kana iya tashi kayi qiyamul layl cikin dare, to ya wadatar maka game da sallar walha. Kama kana nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'al, kamar yadda manzo Allah yake yi, annabi sallallahu alaihi wasallam baya fashi game da qiyamul layl, baya fashi game da qiyamul layl, saboda tahajjud ga annabi sallallahu alaihi wasallam farilla. Waman kana yanamu an qiyamul layl, amma wanda ya zama Allah bai masa wannan kyautar ba, na iya tashi kai nafila cikin dare, ba za ka iya tashi ba. Fa salatu duha badalun an qiyamul layl. Sai Ibn Taymiyyah ya ce, to idan kai baka iya tashi cikin dare saboda qiyamul layl, to kada kuma ka rasa qiyamun nahar. Qiyamun nahar kuwa ita ce salatu duha. Wato kada a rasa sallar walha, kada aka yadda sallar walha ta kubuce maka, tunda sallar dare ta kubuce maka, ta rana kar ta kubuce maka. Wato kamar dama ce Allah ya bamu mu samu ɗaya daga cikin biyun nan, ko dai qiyamul layl ko kuma salatu duha, ko dai mu samu damar tsayuwar dare ko kuwa mu samu damar wato sallar ta walha. Wannan fahimtar Ibn Taymiyyah ce, amma galibin malaman sunna suna cewa dawwama akan sallar walha shi ne mafi dacewa saboda waɗancan hadisai. Kuma ya kafa hujja ne da hadisin Aisha, ya kafa hujja ne da hadisin Aisha akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam baya dawwama akan sallar walha. To amma malamai sun yi bayani abinda Aisha take nufi, domin ita kanta ta yi bayani illar, ta yi bayani da kanta ita Aisha, Allah ya kara mata yarda. Zakarat illata adami mudawamatihi, me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai dawwama akan nafila, me yasa bai dawwama akan nafila ta walha? Ta ce saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsoron kada a farlanta wannan sallah ga mutane. To tunda manzo Allah babu shi a yau fa, annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu, babu manzo Allah a yau, tunda babu shi, kaga kenan maganar a farlanta sallan babu ita. Abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake tsoron babu shi, tunda ya riga ya tafi. Kuma Allah ya saukar da ayata alqur'ani, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati, an riga an gama cika ni'imar Allah, sannan an cika dukkan wata karantarwa ta addinin musulunci. Tunda haka ya tabbata, kaga maganar cewa sallar walha sunna ce muakkada, yadda yazo cikin hadisin Abu Huraira da kuma hadisin Abu Dardai, shine mafi inganci. Don haka malamai ke cewa kai riko da sallar walha babu fashi shine mafi dacewa da waɗannan hadisai da suka tabbata daga sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wannan yana cikin Jami'ul Usul fi ahadith ar-rasul littafi Ibn al-Athir al-Jazari mujalladi na 6 shafin 108, yayi kokarin tabbatar da hujjar cewa sallar walha sunna ce mai kanti, bai kamata a fasa ta ba. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله. ابن حجر يكتب حديث نجوى بين البيان اللوكة صلر ولها. wadan ta hadisi da ya gabatar ya tabbatar mana cewa sallar walha ta tabbata sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan hadisin 419 yana tabbatar da lokacin sallar walha. Wa an Zaid bin Arqam radiyallahu anhu, an karbo hadisi daga Zaid bin Arqam, Allah ya kara masa yarda, anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, salatul awwabi, sallar masu komawa ga Allah, sallar masu komawa ga Allah, hina tarmabul fifal, hina tarmabu, kamar a littafi na ya saka tarmibu da kasra, wanda asalin kalman ana zuwa da tazo ne da fatha, hina tarmabul fifal. Salatul awwabina, sallar masu komawa ga Allah, hina tarmabul fifal, lokacin da ƴaƴan raƙumai suke samun ƙuna game da zafin rana. wato lokacin da ƴaƴan rafi suke samu kunan zafin rana lokacin ake sallar walha, inji annabi sallallahu alaihi wasallam. Yace rawahu tirmidhi, al-imam tirmidhi ya rawaito hadisin nan. To wannan kuskure ne na wadanda suka rubuta littafin, kuskuren wadanda suke rubuta littafin suka rubuta rawahu tirmidhi maimakon rawahu muslim. Al-imam muslim ya rawaito hadisin nan ba al-imam tirmidhi ba. Yana kitabu salatul musafirin babu salatul awabin hadisin 748. Yanda hadithin yazo anil qasim ash-shaybani anna zayd ibn arqama wa tarana zayd ibn arqam ra'a qauman yusalluna min ad-duha, yaga wasu mutane suna salla daidai lokacin walha, wato suna sallar walha. Fa qala sayyati amma laqad alimu, wadannan mutane sun sani anna as-salata fi ghairi hadhihi as-sa'ati afdal, yin salla a wani lokaci ba wannan ba, yin walha a wani lokaci ba wannan ba shi yafi dacewa. Inda Zaid ibn Arqam, Zaid ibn Arqam sahabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sannan sai yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala, manzon Allah ya ce salatul awabin hina tarmadul fisar, sallar masu koma masu yawaita komawa ga Allah, masu yawaita komawa ga Allah, sallar su tana kasancewa ne hina tarmadul fisar, lokacin da ƴaƴan raƙumi wato suke samun kunan zafin rana. Al-Imam an-Nawawi ya fassara hadisin, tunda hadisin yana cikin Sahih Muslim, shi kuma ya yi sharhin Sahih Muslim, sharhu Sahih Muslim juz'i na 6 shafin 30, wato a juz'i na 6 shafin 30 yace ar-ramdau ar-ramdu alladhi ishtaddat hararatuhu bish-shams, da larabci ar-ramdau wato shine yashi wanda yayi tsananin zafi lokacin da rana ta fito. Idan rana ta fito yashi yayi kuna, lokacin da yake kuna din daidai lokacin ake kira ar-ramba yashin, hina yahtariqu aqfaful fisar, a wannan lokaci ne ƴaƴan raƙumi wato kafafun su, sigarun min auladil ibli, as-sigaru min auladil ibli, kananan raƙumai wato yaran raƙumai, a wannan lokaci lokacin zaka ga suna ta tsalle saboda zafin rana, ba su iya ba su san ajiye kafafun su akan yashi, kamar manyan raƙumai ba su damuwa da zafin rana saboda kofatun su na da ƙarfi. Amma kananan raƙumai, yaran raƙumai, daidai lokacin da ranar ta fara kuna za ka ga suna tsalle saboda ba su son zafin, saboda kofatun su bai riga ya yi ƙarfi ba. Ya ce min shiddati harri ramdi, saboda tsananin zafin yashi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake salatul awabi, menene al-awwabu? Al-awwabu da larabci shine al-muti'u, mai biyayya ga Allah. Sannan ar-raji'u ila ta'ati, wanda ke komawa ga aikin biyayya ga Allah subhanahu wata'ala. Don haka yasa ake cewa salatul awabi, na sallar masu yawaita komawa ga Allah. Saboda haka sai al-Imam an-Nawawi yace wa fihi fadilatu salati hadha al-waqt, wannan yana tabbatar mana idan za a yi sallar walha, to ga lokacin sallar walha da yake daraja, wato lokacin walha da yake falala shine lokacin da rana ta fara zafi. Lokacin da rana ta fara zafi ba zafin ta kawai ba, kasan kasa yashi ya fara kuna, kaga kenan rana ta dan daga. Wannan shine huwa afdal waqti salati duha, shine mafi daraja game da lokacin sallar walha bisa la'akari da wannan hadisi. Wa in kanat tajuzu min tulu'i ash-shams ila az-zawali, sai al-imam an-nawawi yace ko da yake ita sallar walha tana inganta daga lokacin da rana ta gama kullowa zuwa lokacin da rana ta kai tsakiyar sama. Ya faɗa maka farkon lokaci shine idan rana ta kullo, ƙarshen lokaci idan rana ta kai tsakiyar sama, a tsakanin wannan wani lokaci ne na walha ya fi dacewa, shine lokacin da ƙasa ta fara zafi, ƙasa ta fara kuna, lokacin da ƙasa ta fara kuna saboda rana ta fara zafi. Haka in ka duba ne al-Qur'an na al-Imam Shawkani mujallad na 81, akwai hadisin Abu Huraira wanda shi ma ya rawaito mai kama da hadisin Zaid ibn Arqam din nan. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yuhafidu ala salati duha illa al-awwab, la yuhafidu ala salati duha illa al-awwab, babu wanda zai iya tsare sallar walha sai mai yawan komawa ga Allah. Mai yawan komawa ga Allah shi yake iya tsare sallar walha. Wannan hadisin ma yana cikin hujjojin da suke nuna cewa bai kamata a fasa ba idan ana walha, bai kamata a fasa ba, saboda cewar annabi sallallahu alaihi wasallam la yuhafidu babu mai kiyayewa, babu wanda zai tsare ala salati duha, babu wanda zai tsare sallar walha. In aka ce ya tsare sallar walha, babu fashi. Waye zai iya tsare sallar walha? Annabi sallallahu alaihi wasallam yace illa awwabu, sai dai kawai mai yawan komawa ga Allah. Wato kala sai yace wahiya salatul awwabi. Don haka ita sallar walha ita ce sallar masu yawaita komawa ga Allah mahaliccin. Hadisin Ibn Khuzaimah da kuma al-Imam al-Hakim, riwayar Abu Huraira ita ma ta inganta, tana silsilatu sahiha, hadisin 1994. Saboda haka Ibn Hajar ya kawo wannan hadisin dan ya karantar da kai lokaci mafi daraja da yake dacewa a yi sallar walha. Amma wanne ne farkon lokaci? Farkon lokaci kamar yadda al-Imam an-Nawawi ya faɗa a sharhin wannan hadisin, yace farkon lokaci min tulu ash-shams, idan rana ta bullo. Amma ba wai daga ranan ta bullo ne za ka tashi kai sallah ba, wannan kuskure ne. Kamar yadda Ibn Baz yayi matashiya a kai a littafin Majmu'u Fatawa Ibn Baz mujallad na 11 shafin 365, yana cewa amma awwal waqtiha fa ba'da irtifa'i ash-shamsi qadara rumhi. Farkon lokacin walha shine idan rana ta fito, idan ta fito din ka bari sai ta daga, dagawan nata ya kai daidai kamar tsawon kifiya. Rana ta daga ba wai da ta gama kullowa ba, na ba da ta gama kullowa ba. Saboda haka idan rana ta fito sai ka kyale ka ba da minti 15, minti 15. Idan kana amfani da kalanda na fitar lokaci, yaushe rana za ta kullo yau, ko yaushe rana za ta kullo gobe, idan ya nuna maka za ta kullo karfe kaza, to ka kara minti 15 a kai, don shi su suna gaya maka lokacin kullowar rana ne. Amma wani lokaci ya dace ka yi nafila sai bayan ta gama dagawa, sai ranar ta gama dagawa, sai ta daga da kamar tsawon kibiya kafin nan lokacin ake yin nafila. Akwai hadisin Abu Darda'i da kuma hadisin Abu Zar al-Ghifari wanda suke tabbatar da cewa sallar walha ana yin ta kafin lokacin da Zaid ibn Arqam yake magana a kai, wato kafin lokacin da rana ta daga, lokacin da rana ta kona kasa, wato lokacin da kasa ta yi zafi. Ba wai lokacin ne kawai ake sallar walha ba. Saboda hadisin Abu Darda'i da kuma hadisin Abu Zar al-Ghifari su biyu suka rawaito hadisin daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Ibn Adam, wato Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa ya kai dan Adam, hadisul Qudusi, al-hadithul Qudusi, Allah yana cewa Ibn Adam ya kai dan Adam, irka'ali min awwalin nahari 4 raka'atin, kayi min nafila a farkon yini kamin raka'o'i guda hudu, aksika akhirahu, ni kuma zan isar maka karshen yini. Wannan al-hadithul Qudusi, kayi min nafila raka'a hudu a farkon yini, ni kuma zan isar maka a ƙarshen yini. Hadisin al-Imam Tirmidhi fi Abwab al-Witr babu ma ja'a fi salati duha, hadisin yana sahih sunan Tirmidhi, hadisin 1474. Al-Imam Muhammad bin Abdullah al-Tibi ya fassara wannan hadisin al-Qudusi da cewa abinda Allah yake gaya mana shine kayi ma Allah nafila raka'a hudu a farkon yini aktika shugulaka wa hawaijaka, zan isar ma damuwarka da bukatunka, wa adfa'u anka ma takrahuhu ba'da salatika ila akhirin nahar. Allah yana cewa na maka alkawari zan baka kariya daga duk abin da baka so, duk abin da yake mummuna ne zan kare ka daga kowane sharri har zuwa ƙarshen wannan ranan. Amma abin da za ka yi min kawai kai min nafila raka'a hudu a farkon yini. Don haka ita sallar walha tana daga cikin garkuwa da sunnar manzon Allah ta kawo mana a rayuwarmu. Idan kana neman magani wanda za ka samu na kariya game da sharri na rayuwa, da kuma magani wanda zai taimaka ma ka cimma bukatunka, kana bukatar a wannan rana ka cimma bukatunka, wato kana da wasu bukatu a wannan rana kana son ka cimma su, to idan kai sallar walha Allah madaukaki zai sauwaje maka waɗannan bukatu. Da shine abinda Allah subhanahu wataala yake faɗa. To mahallin shahid da wannan hadisi wato shine Allah subhanahu wataala yake Ibn Adam irka'ali min awwalin nahar, kayyamin nafila a farkon yini kaga ya nuna cewa ba wata ranar ta fara kuna kafin za a yi sallar walha ba don haka farkon lokacin sallar walha kamar yadda al-Imam an-Nawawi ya faɗa saboda wannan hadisin Abu Dharr al-Ghifari da kuma Abu Darda al-Hadith al-Qudsi yana tabbatar mana farkon lokacin sallar walha shine farkon yini wani lokaci ne sallar walha ta fi daraja shine hadisin da Ibn Hajar ya kawo a littafin Bulughul Maram salatul awabin hina tarmadul fisar sallar masu yawai komawa ga Allah wato sallar walha ana yin ta ne lokacin da za a wato ƴaƴan raƙumai suke samun kuna game da zafin rana akwai hadisin Nu'aym bin Hammar yace sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah yana cewa يقول الله تعالى يقول الله عز وجل الله مبوايا بتوكك هنا شوى يا ابن آدم يا كيد الأدم لا تعجزني من أربع ركعات في أول نهارك كرك غزا الله مدفكيش يا كيد الأدم كرك غزا كرك غزا يمن ركع أهد أفرقين أكسك آخره إذن كمين ركع أهد أفرقين يكون ذا إسان مكا جمد دامورك أكرشين riwayar al-Imam Abu Dawud da hadisin Abu Dardai hadisin Abu Dharr al-Ghifari hadisin Nu'aym bin Hammar sun tabbatar mana sallar walha idan aka yi ta a farkon yini ta inganta kamar yadda Allah ya faɗa da kansa hadisin yana sahih sunan Abi Dawud hadisin 2288 don haka yasa mai littafin Audul Ma'bud yana sharhin wannan hadisin a mujallabi na 4068 yace abinda Allah madaukake yake cewa shine la tu fitni ya kai dan adam karka tsere min bi Allah ta'ala zalika in baka yi haka ba to kamar ka tsere min Allah ne taimakon Allah ba zai iso gare ka ba karka yadda taimako na ya ki zuwa gare ka fa yafutaka kifayati akhiran nahar idan baka yi raka'a hudu a farkon yini ba to isarwa ta gare ka fa ta rasa ta abinda Allah yake cewa ke kaga kenan sallar walha tana da muhimmanci take ko dan ma ka samu kariyar Allah tabaraka wa ta'ala sannan akwai hadithin Anas bin Malik wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sallal gadata fi jama'atin wanda ya sallar asubahi a jam'i wanda ya sallar asubahi a jam'i thumma ka'ada yadhkurullah sannan ya zauna a wannan gurin yana ta zikirin Allah hatta taqlu ash-shamsu har da rana ta bullo sai da rana ta bullo thumma salla rak'atayn sannan ya sallaci rak'awai guda biyu kana lahu ka ajr hajjatin wa umra zai kasance ya samu lada wanda ladan nan yana kamar ladan hajji da umra annabi sallallahu alaihi wasallam yace tammatin 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 wadannan ladan cikakku 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 babu nuqsani ai sallar asubahi ka zauna wurin kana zikirin Allah ba hira ba kana zikirin Allah baka tashi ba har dai rana ta bullo kai na sallar raka'a biyu hadisin yana sahih sunan Tirmidhi hadisin 2286 yana sahih Jami' al-Saghir hadisin 2346 hadisin hasan hadisin yana da kyau hadisin tafatul ahwazi sharhin sunan Tirmidhi mujalladi na farko shafi na 405 al-Imam Muhammad bin Abdullah al-Tibi yana cewa sun masalla ba da an tartafi a shamsu kadara rumhi ka zauna a masallaci bayan sallar asubahi baka tashi ba tana zikirin Allah sai da rana ta bullo bayan ta bullo ka kyale kadara rumhi sai da ta kai ga gwargwadon tsawon kibiya hatta ya faruja waktun karaha saboda daidai lokacin da rana take bulla an karhanta yin sallah babu kyau a yi sallah a wannan lokaci wa hadhihi salat sai al-Imam Tirmidhi yace wannan sallar da zakai musamma ita ce ake kira salatul ishraq ita ce ake kira salatul ishraq sallan bullar rana salatul ishraq wato sallar da ake bayan rana ta bulla waye wanda yake yin wannan sallar shine wanda ya zauna bayan sallar asubahi a masallaci yana zikirin Allah subhanahu wa ta'ala ba zai bar masallacin ba sai lokacin da rana ta daga sannan sai yana fila raka'a malamin yace wahiya awwalu salati dhuha don haka salatul ishraq ita ce farkon sallar walha don haka da salatul ishraq da sallar walha ma'anansu guda amma abin da ya bambanta su sallar da ake kira salatul ishraq sallace da wanda ya zauna a masallaci bayan sallar asubahi bai bar masallacin ba yana zikirin Allah har dai rana ta kullu kafin ne raka'a biyu sannan ya tashi kai ma kana da damar kai nafila raka'a biyu idan rana ta gama dagawa amma shi ana kiransa salatul ishraq saboda wannan lokaci ne saboda zaman da ya yi a masallaci bai bar masallacin ba sai da ya yi wannan sallah a wannan lokaci don haka yasa ake kiranta salatul ishraq amma da ita da sallar walha duk da yake akwai riwaya ta Abu Umama al-Bahili wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man salla salatul subhi wa huwa fi jama'atin wanda ya sallar asubahi a jam'i thumma sabata hatta yusabbiha fihi sannan ya tabbata har da yayi zikirin Allah har da yayi nafila a cikin masallacin yayi nafila a cikin masallacin tasbiha tabbuha nafilar walha nafilar walha ya tabbata a masallacin bai bar masallacin ba sai da yayi nafilar walha malamai suna cewa ba sharadi bane sai a masallacin kana ma iya tashi daga wannan masallaci ka koma wannan masallacin idan ya zama wannan masallacin hayaniya ta hana ka damar zikirin Allah sai ka tashi baka koma gida ba ka koma wani masallaci ka zauna ka karasa zikirin har rana ta fito nan ma dai ka dace da wannan sunnar ta annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma haka wanda ya tashi daga wannan guri ya koma wannan guri don wani na dauka idan ka zauna ko motsi ba za ka yi ba sai rana ta fito ba haka bane kana da damar ka tashi daga nan ka koma can saboda wani lokacin kana zaune wuri guda gingiri sai kama ka zama wuri guda yana iya sa maka sana gingiri ya kama ka sai ka tashi ka canza wuri ko kuma alwala ta warware ka fita ka je kai alwalar ka dawo wannan duk zai hana maka samun wannan lada annabi sallallahu alaihi wasallam yake da ka zauna fa salla raka'atayn rana ta bullo sai kai salla raka'a biyu aw arba'an ko hudu kaga an samu kai wannan riwaya ta Abu Umama al-Bahili kai nafila raka'a biyu ko hudu kana lahu mithlu ajr hajjin wa mu'tamir zai samu lada irin na alhaji da kuma mai tafiya umra tammin lahu hajjuhu wa umratu wanda hajjin sa da umrar sa Allah yana bashi lada cikakku akai wannan wata dama ce ga ma wanda bai taba zuwa hajji da umra ba idan kana neman ladan hajji da umra Allah ya sauke shi akwai wata riwayar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man salla subha wanda ya sallar asubahi thumma talabbuha sannan ya biyo baya da walha kana lahu kabir hajji wa mu'tamir kaga ya nuna cewa ko da ba bai yi sallar asubahi a jam'i ba don haka mata ma sun shigo mata ma sun shigo wannan riwaya ita ma tana da kyau tana sahihu targhib hadisin 469 tunda waɗancan riwayoyi suna cewa man salla salatat subhi wa huwa fi jama'ati wannan ita ce riwaya ta Abu Umama al-Bahili riwayar Anas bin Malik man salla al-ghadata fi jama'ati a wata riwayar ta zo man salla subha thumma talabbuha don haka duk wanda ya sallar asubahi ya zauna gurin misali ka zo masallacin ka taras an gama sallar jami'i sai kai sallar ka kai kadai kuma ka zauna baka tashi ba sai da rana ta fito kai na jira raka'a biyu kai ma kana tashi da ladan wanda ya aiki hajji da umra da mace ita ma tana samun ladan haka Allah ya samu mu gani don haka farkon lokacin walha idan rana ta gama kullowa karshen ta fa bizawali idan rana ta bar tsakiyar sama فلأنها صلاة الضحى دون حكي سأكي كنا تصلى رحل إيه إذا يزم بايا رانا تابت أكيا كما ذاك إباها تيبن كنا صلى أكيا رانا بو با صلى رولها بي دون حكي صلى رولها لو كتين تينا بتاء إذا رانا تكيت أكيا سما فسي ابن حجر يكاو حديثي ندبا دن يمن بيان فللا صلى رولها falala game da ladan da ake samu idan an yi sallar walha bayan ya gaya mana lokacin da ake yin ta hadisin 420 wa an Anas radiyallahu anhu an karbo hadisin nan daga Anas Allah ya kara masa yarda qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace manzo Allah ya ce man salla duha 12 raka'a wanda yayi sallar walha raka'a 12 ya zo da 12 raka'a raka'o'i 12 bana Allah lahu kasran fil janna Allah zai gina masa bene a gidan aljanna Allah zai gina masa bene a gidan aljanna bene ya wuce gida guda idan aka ce bene ana nufi za a gina maka mansion babban gida a gidan cikin aljanna rawahu tirmidhi yana abwabul witr babu ma jaa fi salati duha amma ibn hajar yace wasta garabahu amma al imam tirmidhi ya baƙuntar da wannan hadisin, ya ce hadisin baƙo ne. Idan al-Imam Tirmidhi ya ce hadisin garibun, baƙon hadisi, idan ya ce wannan baƙon hadisi, da yana nuna cewa hadisin nan yuridu bi zalika annal hadisa da'if. Duk inda ka je al-Imam Tirmidhi ya ce hadisin garibun, baƙon hadisi, yana nufin hadisi mai rauni, kuma haka ne hadisin bai inganta ba. Man sallabuha sin tai asharata raka'atan, wata riwaya bana Allahu lahu kafaran min zahabin fil janna, yanda yazo cikin sunan Tirmidhi, wanda ya sallarwa raka'a 12 Allah zai gina masa bene na dinari a cikin aljanna, bene na dinari a gidan aljanna, saboda wannan nafila ne. Hadisin yana da'if, sunan Tirmidhi hadisin 172, ضعيف سنة ابن ماجة حديث عن أبي بيدا تسكين دلي حديث ينا دروني أما أفي حديث ديوا ودى نسك تبتر دفل دونها أفي حديث ديوا لقد كنت أفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو بن العاص قال بعث رسول الله سريا ونلوك تي النبي صلى الله عليه وسلم يا سبا تور آية رمياكا يا سبا تور آية رمياكا ستفياكي فغنموا وعفروا الرجعة ba a dade ba mutanen Madina sai suka ga mayakan sun dawo, sannan kuma ga ganima tare da su, bata haddasa na su sai gari ya dauka da labarin waɗannan mutane. Ba a taba samun mayakan da suka tafi jihadi a takaitaccen lokaci suka gama jihadin kuma suka samu ganima mai yawa irin waɗannan ba. Bata haddasa na su bi kurdi magzahum wa kasarati ganimatihim wa sur'ati raj'atihim, mutane na magana akai sai manzon Allah yace ala adullukum ala aqrab minhum madza wa akthar ganima wa awshaka wa awshaka raj'a, kuna so in gaya muku wadanda suka samu ganima wato a kurkusa ba tare da sun dade ba, suka samu ganima mai yawa fiye da wadannan. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace man tawadda'a, wanda yayi alwala thumma gada ila almasjid, sai ya tafi masallaci bi subhati buha, saboda nafilar wala'a. Kaga ya nuna cewa daga gida yayi alwala sannan ya tafi masallaci. Man tawadda'a thumma gada ila almasjid, wanda yayi alwala daga gida sannan ya tafi masallaci bi subhati buha, ya tafi saboda yayi nafilar wala'a, fa huwa aqrabu mazza wa aqtar ganima wa awshaku raj'a, wato ganimar da zai samu tashi na waɗannan, sannan ladar da zai samu a cikin ƙaramin lokaci ya fi nasarar da waɗannan mayaka suka samu a cikin takaitaccen lokaci. Wato kaga wannan yana nuna falalan sallar ta walha, kamar abinda ake samu a dalilin sallar walha yana fin abinda mutum ya tafi jihadi, irin abinda ya samu ya dawo yana fin wahalar da ya sha da sauransu a wajen jihadi, abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana kin. Kuma hadisin yana da kyau, Albani ya kawo shi margayi, Albani ya kawo shi a littafin sa Tamamul Minna, shafin 257. Wannan dalili ya sa malamai suke cewa ita sallar walha mustahabi ne a yi ta a masallaci ba a gida ba, sabanin sauran nafilu, saboda wannan hadisin na Abdullah bin Amr bin al-As, Allah ya kara masa yarda. Hakan ya zo cikin Aunul Ma'bud sharhin Sunan Abi Dawud mujallad nabi shafin 185. Kuma akwai hadisin Abu Dharr al-Ghifari wanda yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqa, kowace gaba da take jikin ku tana tashi da safe akan cewa wajibi ne a yi mata sadaka. Duk gaban jikinka idan ka tashi da safe wajibi ne sai kayi ma kowace gaba sadaka. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa kullu tasbihatin sadaka, don haka idan ka ce subhanallah kowace kalman tasbihi ana rubuta maka sadaka ne, wa kullu tahmidatin sadaka, kowace kalma ta tahmid hamdala, idan ka ce alhamdulillah sai a rubuta sadaka, wa kullu tahlilatin sadaqa hakanan haylala, wa kullu takbiratin sadaqa hakanan kabbara, in kace Allahu akbar sai a rubuta lada, wa amrun bil ma'ruf sadaqa, idan ka karantar da alkhairi sai a rubuta ma sadaqa, wa nahyun 'anil munkar, idan ka hana aikata wani abu wanda bai da kyau sadaqa sai a rubuta ma sadaqa. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa yujzi'u min zalika, abinda zai isar maka kawai game da dukkan sadakan da aka wajabta ma gaban jikinka. Wato Allah subhanahu wata'ala ya dora mana aiki saboda kyautan da ya maka Adam. Ko babu shakka kowane mutum yayin tunani ya san Allah ya mai kyauta. Allah ya daga darajar dan Adam. Ka duba rayuwa irin ta dabba ba irin ta muke fuskanta ba. Allah ya sauke mana rayuwa, ya daukaka mu saman sauran halittu, ya ba mu iko a doron duniya. To amma sai ya ce a kowace rana sai kun yi sadaka ma kowace gaba na jikinku a kowace rana, in buku yi ba to akwai laifi kanku. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana hanyoyin da ake samun kubuta daga waɗannan sadakoki da aka wajabta mana a gaban jikunan mu. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake idan kana zikirin Allah ana rubuta ma na dan sadaka, don haka mai zikiri yana samun isar da adadin sadakan da ake so yayi ma gaban jikinsa a kowace rana. Manzon Allah yake amma inda zaka yi raka'a biyu yarka'ahuma min ad-duha, mutum yayi su lokacin walha, shikenan an dauke mar wajibcin sadaka ma gaban jikinsa na wannan rana. Na tuna raka'a biyu idan mutum yayi ta a lokacin walha, kaga wannan ya gwada cewa sallar walha tana da falala. حديث ينا صحيح مسلم كتاب صلاة المفاترين باب استهبال صلاة الضحى حديث قريب أخرى يشير الإمام النووي يشير وفيه دليل على إضم فضل الضحى وأن حديث ينون منا جرما فلنا نصلر ولها وكبير موقعها وأنها تصح ركعته صنع حديث يثبت من الشواء أنا ينصلر ولها دقى ركع عزيز صبود أبن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكيد أخي حديث بوريدا شيما ينا كما دعونا حديث بوريدا بن الحصيب الأصلم يشيع النبي صلى الله عليه وسلم يأتي في الإنسان 360 مفتلا أجيكين أن أدم أخوي قبا غدا دري أخد ستين. حديث بوريدا شيء ثبتر من عدد قبا دا الله يسنيام أجيكين أن أدم سيء النبي صلى الله عليه وسلم يشيع فعليه أن يتصدق عن كل مفتل منه بصدقه. Wajibi ne a kan mutum ya yi ma kowace gaba sadaka. Kalu sai sahabai suka ce wa mai zai ku zalika ya nabi Allah, wa zai iya haka? Kalu sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace annukha'atu fil masjid tadfiluha, kaga wani ya tofar da yawo a masallaci sai ka rufe. Wa shay'un tunajjihi anil tsari, kaga wani abu wanda ke iya cutar da mutane sai ka matsa da shi ka sau da shi daga hanya. Aw tunajjihi anil tsari fa in lam tajid, in baka samu damar haka ba, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa raka'atu dhuha tujzi'uka, raka'o'i biyu na sallar walha suna isar maka. Sannan akwai hadisin Aisha, Allah ya kara mata yarda, ita ma ta tabbatar da abin da yazo cikin hadisin Buraida bin al-Husayb. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace innahu khuliqa kullu insanin min bani adam ala 63 mafsilin, kowane dan adam an halicce shi ne a kan gaɓuɓɓa 360. Fa man kabbara Allah wa hamida Allah wa hallala Allah wa sabbaha Allah wa astaghfara Allah, wanda ya zikirin Allah ana rubuta masa lada kaya, in ka gani a kan hanya ka kauda ita ana rubuta maka ladan kayi sadaka. Wato har dai Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace adada tilka 60 wa 300 sulama, adadin waɗannan gaɓuɓɓan jikin naka guda 360 idan kayi su, fa innahu yamshi yawma idin wa kad zahzaha nafsuhu anna, zuwa yamma to kenan ka kakkabe kanka daga cikin masu tafiya wuta. Hadisin Aisha yana cikin sahihu Muslim, hadisin Buraida yana sahihu Sunan Abi Dawud, hadisin 2241 da kuma Irwaul Galil mutallabi na bishati na 213. Ibn Hajar ya kawo hadisi na gaba dan ya mana bayanin adadin rakawoyin sallar walha. Hadisi na gaba yana magana akan adadin raka'o'in da ya kamata ayi a sallar walha. Wa an Aisha radiyallahu anha, an karbo hadisin daga Aisha Allah ya kara mata yarda, qalat, tace da qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah ya shiga baitin gidana, fa sallabuha 8 raka'at, sai ya sallar walha raka'o'i guda 8. Rawahu Ibn Hibban fi sahihi, Ibn Hibban ya rawaito wannan hadisi a littafin sa. Wannan yana nuna cewa ana iya yin walha raka'a 8. Akwai hadisin Ummu Hani bintu Abi Talib, yar uwar Sayyidina Ali bin Abi Talib da kuma Ja'far bin Abi Talib, da Aqil bin Abi Talib ummu Hali ta ba da labari lamma kana amul fath lokacin da aka samu fathu Makka aka yi nasarar Makka ataka Rasulullahi tazo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa bi a'la Makka ta samu Annabi sallallahu alaihi wasallam yana saman Makka take kama Rasulullahi ila huslihi maza Allah ya tafi zuwa ga wanka satarat alaihi Fatima yasta Fatima kai masa sutura da wani kyalle manzo Allah ya killaka kansa yayi wanka kuma akaza saubu falta hafa biki annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki mayatinsa ya lulluba kuma salla saman raka'atin subhata buha sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallar raka'o'i guda 8 na nafilar walha na raka'o'i guda 8 na nafilar walha kamar yadda Aisha ta faɗa wannan ya nuna cewa sallar walha ana iya yin nafila raka'o'i 8 tana cewa ma ra'aytu salla salatan kaffu akhaffa minha ban taba ganin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallan da babu nauyi ba bai dadewa a ciki bai dadewa a ciki ban taba ganin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wani sallan da bai dadewa a cikinta kamar waɗannan raka'o'in guda 8 ba thumma salla sama sace gaira annahu kana yutimmu ruku'a wa sujud amma fa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cika ruku'u da sujud da wannan hadisi muttafaqun alaihi yana sahih al-bukhari da sahih muslim saboda haka ita sallar walha ana yin ta raka'a biyu kamar yadda hadisi ya gabata mun karanta hadisi wanda suke magana akan nafilar walha raka'a biyu daidai ne ai sallar walha raka'o'i guda 4 daidai ne ai sallar walha raka'o'i guda 6 haka na raka'o'i 12 raka'o'i guda kamar hadisin da muka karanta na Abu Dharr raka'o'i guda 2 yana cewa wa yujzi'u min dhalika raka'atani yarka'uhuma min ad-duha a kowace rana wajibi ne kai ma kowace gabar jikinka sadaka sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace amma inda zaka yi nafila raka'a 2 a walha lokacin walha to yana isar maka wannan sadakan da Allah ya wajabta maka akan gaban jikinka kaga ya nuna cewa raka'a 2 din suna isarwa kuma hadisin Abu Darda da kuma Abu Dharr al-Ghifari suna tabbatar mana nafilar walha raka'o'i guda 4 hadisul qudsi wanda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ya kai dan adam kai min raka'o'i guda 4 a farkon yini zai isar maka bukatunka da kariya gare ka game da kowane sharri a karshen yini kai min raka'o'i 4 a farkon yini sannan ga hadisin da muka fara karantawa wanda Aisha Allah ya kara mata yarda take cewa kana rasulullahi yusalli duha 4 manzo Allah ya kasance yana sallar walha raka'o'i guda 4 ashe kaga ana yin raka'a 4 wanda malaman hadisi suna cewa akasarin nafilar walha da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi raka'a 4 ne akasari saboda haka mafi dacewa shine kada raka'o'in da zaka yi a sallar walha su gaza raka'a 4 din nan kai kokari kaga cewa a koda kana yin raka'a 2 din amma dai mafi yawan lokuta ya zama raka'a 4 ne inda ku samu ne kana iya karawa sai ina aka samu raka'a 6 akwai hadisin Anas bin Malik yace annabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli dhuha 6 raka'at Anas bin Malik ya zauna gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna tare da manzon Allah ya bada labarin sa saboda haka sai al-Imam Tirmidhi ya kawo hadisin Anas a littafin Kitab al-Shama'il al-Muhammadiyya Shama'il al-Muhammadiyya Kitab al-Shama'il babu salati dhuha hadisin 273 Anas ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallar walha raka'o'i guda 6 kaga an samu hujjan wannan kuma akwai hadisai da dama waɗanda suka tabbatar da haka kamar riwayar sayyidina Ali Jabir bin Abdullah Aisha Allah ya kara musu yarda dukkansu Albani ya tattaro riwayoyin su yayi magana akai a littafin Irwa'ul Galil a mujallad 216 ne ka duba hadisi na 463 littafin Irwa'ul Galil idan aka ce raka'a 12 fa na'am akwai hadisin Abu Darda wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man salla dhuha raka'atayn wanda ya sallaci walha raka'a 2 lam yuktab min al-ghafilina ba za a rubuta shi cikin ghafilannu ba wa man salla 4 wanda ya sallaci walha raka'a 4 kutiba min al-abidina za a rubuta shi cikin masu bautan Allah wa man salla 6 wanda ya sallar walha raka'a 6 kufiya dalika liya za a isar mar bukatunsa a wannan ranar wa man salla 8 wanda ya sallar walha raka'a 8 katabahu Allah min al-qanitina Allah zai rubuta shi cikin masu tawali'u sai aka tsallabu aka tsallake goma sai aka ce wa man salla tintai asharata bana Allah lahu baitan fil janna wanda ya sallaci raka'a 12 fa Allah zai gina masa gida a cikin aljanna kaga don haka yasa malamai da yawa ba sa kwadaitar da yin wata raka'a 10 amma ya inganta me ye dalili saboda akwai hadisin Abu Dharr al-Ghifari wanda Abdullah bin Umar ya tambaye shi Abdullah bin Umar karamin sahabi ne matashi ne amma Abu Dharr al-Ghifari babban sahabi ne dattijo ne saboda haka kananan sahabbai suna daraja manyan sahabbai Abdullah bin Umar ya ce ma Abu Dharr al-Ghifari ausini ya ammi ya kai baffa kai min wasiya wanda shi yake nuna cewa babu laifi don ka kira wani baffa alhali ba baffanka bane ba baffanka bane amma ka kira shi ne saboda daraja shi ka ce ma wani baba alhali ba babanka bane saboda shekarunsa sun kai haje ka sai ka kira shi baba ba laifi bane yace ya kai baffa kamin wasiya kada sai yace sa'altu rasulullah kama sa'altani ya kai yaro dukkan su fa sahabbai ne da Abdullah bin Umar da Abu Dharr al-Ghifari sai Abu Dharr al-Ghifari yake kai yaro nayi tambaya ga manzo yanda kamin tambaya fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace man sallabuha raka'atayn wanda ya sallaci walaha raka'a biyu lam yuktab min al-ghafilin Allah bai rubuta cikin gafalalu wa man salla arba'an wanda ya raka'a hudu kutiwa min al-abidin za a rubuta cikin masu ibada wa man salla sittan wanda ya sallaci walaha raka'a shida lam yalhaqhu dhalika al-yawm dhanbun babu zunubin da za ta makale mar a wannan ranan ya kasa rabuwa da ita da ikon Allah wa man salla thamaniya wanda ya raka'a takwas kutiwa min al-qanitin za a rubuta shi cikin masu tawali'u wa man salla asharan wanda ya sallaci walaha raka'a 10 bana Allahu lahu baitan fil janna kaga wanda ya sallar walaha raka'a 10 za a gina mar aljanna raka'a 12 fa za a gina mar aljanna amma dukkan lissafin raka'o'in nan mafi yawa yana tsayawa ga 2 4 sannan 12 wannan dalilin yasa malamai suka fi kwadaitarwa akai amma dukkan su hadisi sun inganta akai wannan hadisi ya tabbata yana da kyau isnadin sa kamar yanda yazo a cikin fahimu tarbiyu shi yasa wasu malamai suke cewa walaha tana zama magani ga wanda ya gagara ya kasa barin laifi idan akwai zunubin da ka kasa bari idan ka lizinci yin walaha raka'a 6 a kullun Allah zai taimake ka kabar shi saboda abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa man salla sittan lam yalhaqhu dhalika al-yawm dhanbun duk wanda zai rika sallar walaha raka'a 6 wannan rana babu zunubin da zai makale mar ya rika jin sa har ya samu damar halaka shi kaga ya nuna cewa idan ko zaka rika yin walaha da'iman kana roƙon Allah raka'a 6 a kowace rana to zunubin da ya gagare ka bari Allah zai taimake ka akan ka kuma wasu malamai ma suna cewa ita walaha ba ta da adadi don haka don mutum yayi fiye da haka bai yi laifi ba don kayi fiye da raka'a 12 ba kai laifi ba me hujja Ibn Hajar ya fara kawo mana hadisin Aisha wanda shi muka karanta Aisha tace kana Rasulullahi yusalli dhuha arba'an manzo Allah yana sallar walaha raka'a 4 sai tace wa yazidu ma sha'a Allah manzo Allah yana ƙara abinda Allah ya zuba kaga da a ce akwai adadin da za a tsaya babu shakka da za ta faɗa tace manzo Allah yana ƙarin abinda Allah ya nufa don haka don ka ƙara adadi ya wuce raka'a 12 wannan bai saba ma sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba amma mafi dacewa shine tsayuwa akan abinda hadisai suka tabbatar da falalansa wato shine ko dai raka'a 2 ko kai raka'a 4 ko 6 ko 8 ko 10 ko kuma 12 saboda yin sallar da nutsuwa ya ce ake an yi ta babu nutsuwa abu na biyu shine wanda ya kamata mu sani kafin mu dakata babu laifi don ka hada raka'a 4 a sallar walha ka hada su raka'a 4 gaba ɗayan su saboda cewar Aisha a wannan hadisi malamai na amfani da wannan hadisi a matsayin hujja yusalli buha arba'an yana sallar raka'a 4 na walha da kuma hadisin da muka karanta a baya an Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa ya kai dan adam kai ne raka'o'i guda 4 a farkon yini da kuma cewar annabi sallallahu alaihi wasallam man salla arba'an wanda ya sallaci raka'a 4 kutiba min al-abidi amma ibn qudama al-litafin al-mughni mujallad na farko shafin 133 yace al-afdal abinda aka fi so game da nafilan rana shine ka rika yin sa masna masna in ka yi raka'a 2 ka zauna kai ta iya kai sallama saboda wancan hadisi na Abdullah bin Umar wanda muka karanta a baya salatul layli wal nahari matna matna akwai korafi da akai akan kalma ta wan nahari salatul layli wan nahari matna matna don haka kai da zuwa raka'a biyu kai sallama ka tashi kai biyu kai sallama shine mafi dacewa wannan ita ce fahimtar da mafi yawan malamai suka dauka tun daga tabi'ai al-Hasan al-Basri Sa'id ibn Jubair zuwa ga su al-Imam Malik al-Imam Shafi'i Hammad bin Abi Sulaiman ila anna taqawwu'a al-layli wan nahari matna matna zalika yana cewa Ibn Qudama yace tunda labari ya tabbata Abdullah ibn Umar din da ya ruwaito wannan hadisin Abdullah ibn Umar din da ya ruwaito wannan hadisin salatul layli matna matna sallan dare ana yin ta raka'a biyu ne to shi Abdullah ibn Umar din ya kasance yana hada raka'a hudu yayin sallar walhadis yana hada raka'a hudu yayin sallar walhadis saboda haka Ibn Qudama yace wa sahihu annahu in taqawwa'a fil nahari bi arba'in fala ba'as idan mutum ya hada raka'a hudun bai zauna ba sai a karshe bai yi laifi ba yace fa'ala zalika Ibn Umar sannan daga malaman farko akwai Ishaq bin Rahawai yana cewa salatul nahari akhtaru arba'an wa in salla raka'atayn kaza shi a fahimtar sa kai raka'a hudun nan shi yafi dacewa saboda haka an samu nafi filu kashi uku da ake iya hada su gaba daya imma walha raka'a hudu kai ta gaba dayan ta sai a karshe ka zauna kai ta ya kai sallama sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata haka kuma raka'a hudu kafin sallar azhar kana iya hada su gaba dayan su kafin ka zauna kai ta ya kai sallama haka na raka'o'i hudu kafin la'asr wadannan su suka tabbata suna da hujjoji wajen malaman sunna Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu samu kyakkyawar fahimta wannan shine karshen babin sallar nafila Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah madaukake ya gafarta mana kuskure ya taba matsalashi ba ƙwarai kuwa akwai wajibin tahiyyatul masjid a kansa a ina ga muni magana a kan tahiyyatul masjid cewa tana daga cikin nafi filo waɗanda ake sa su zawatul asbab nafi filo zawatul asbab su ne nafi filo da suke da sabari tahiyyatul masjid ana yin ta ne saboda an shigo matsalashi saboda ka a kowane lokaci ka shiga masallaci za ka yi tahiyyatul masjid a kowane lokaci illa idan ka shigo masallaci ka tarar ana ikama to kuma babu magana sai nafila saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam idan an tada ikama to babu kusa sauran nafila amma mutukar ba a tada ikama ba kana shigowa liman bai zo ba ka yi raka'atul fajr a gida sai ka yi tahiyyatul masjid a masallaci wannan shine abin da suna da tanada bayan sallar asuwa idan mutum yake zama ya yi zikiri ko ba ka ba ya yi bari kuwa idan aka gama sallar asuwa ba ka zauna ka yi zikiri ba sai ka koma gida a duka ai hadisin da muka karanta kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai kai alwalan daga gida sai ka zo masallaci kai nafila kaga kai wani haki ne ka dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala haki haka ma wanda yayi salatul ishraq shi ne wanda ya zauna bai tafi ba yayi ta zikiri sai da rana ta fito ta daga da minti 15 sai ya nafila raka'a biyu ko hudu dukkan su hadisi ya zo da bayani ya kansu wanda shi ne salatul ishraq duk wadannan babu wanda ya saba ma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.